Bismillahir Rahmanir Rahim. Matashin mu na gaba shine matashin karatu mu na gaba shine as-sabun na biyu. Ya tarakkabu shine kulawa. Yana daku. Yudliku yana cudanyawa. Yu'awwadu yana musanyawa. Ima'ani ko ima'ani? Bari zamu ganshi a cikin abun nan. Na'am. Tadhakkara salihun ba'da khuruji ammihi. Salihu ya tuna bayan fitan kawunsa anna hunaka shay'an mimma arada ma'rifatahu. Ina gani anna hunaka shay'an cewa akwai wani abun da mimma arada ma'rifatahu, akwai wani abun da yake son ya san shi. Watan bayan tafiyan ammin ne tana cewa akwai wani abu da ya kamata ya sani. Fatahu an yas'ala ammahu anhu, ya kubuce mu wanda yake ya kubuce masa bai daman tambayan shi ba. Ima'a yakan zo da ma'anar narkarwa. Asalahu ya narkar da shi. Kun gane? Ima'a kenan. Fi'ilinsa shine ama'a shay'a, ai asalahu wa azabahu. Ima'a narkarwa. Al-ima'atu tahawili jamidin ila sa'il aw gaz, wato ma'ana an narkar da wanda tsakarren abu zuwa ga ruwa-ruwa haka. To shine ima'a. Na'am. Ina ni to sai ya tuna akwai wani abun da ya kamata da ya so ya tambaye shi. Fasara ya tarakkabu audatuhu, sai ya shiga dakon dawansa. Hatta hadar yawman, har sai da wata rana ya halarto su, ya zayyato su kenan. Baba da an sallama alaihi, bayan yi min sallama talaba minhu an yuwaddiha lahu sababa izalati sabuni dasam lidasam, dalilin da yasa sabulu yake gusar da wannan maikon. Fa amarahu ammuhu, sai amminsa ya umarce shi bi ihdari kalilin min azzaiti, da ya kawo wani abu na mai. Falamma ahdarahu, bayan ya halatto da shi, talaba minhu an yadhuna yadayhi bihi, sai ya nema ya shashafa ma hannunsa da shi. Fa fa'ala, sai ya hakan kuwa. Fa amarahu an yadlika yadayhi bisabun, sai ya umarce shi da ya cakuɗa hannunsa da sabulin nan. Jafan, amma hannun nasa ya zanta busu shi. Min gairi an yasta'milu alma, ba tare da ya amfani da ruwa ba. Watan ya dauki ya taba sabulin nan ya cuda mai ya ciccakuɗa hannunsa da shi ba ruwa. Kun gane ko? Wasa alahu azhabal hadha dalku bidasam, sai ya tambaye shi shin wannan cakuɗawan da kai ya tafiyar da man nan? Fakala, sai ya ce la a'a. Fasalahu, sai ya tambaye shi idza aratta izalatahu, idan kana son ka gusar da shi. Fama za taf'al, me za ka yi? Kala, sai yaron ya ce astakhdimul ma, zan yi amfani da ruwa ne. Fakala amuhu, sai kawunsa ya ce na'am, eh labudda min istikdamil ma'i, dole ne sai ka yi amfani da ruwa. La'anna sabun, saboda sabulun ziyadatan ala annahu yanhallu fil ma'i, ko yawa, bisa ga karin karuwan cewan shi wannan sabulin yanhallu, yana sauka ne fil ma'i, cikin ruwan. In halla yanhallu ba aw tahullu qariban min darihim, ga cin kalman can. Yusayyiru dasama qabilan, to sai ya sanya maiƙon qabilan ya zanto ya karbi in lilin hilali fihi, ya karbi narkuwa a cikin wannan ruwa din, shi maiƙon ba wal shi wannan ruwan. Kun san idan an wanke hannu ai sai ya zama yana ruwan sabulin, yana mene, yana fita daga hannu, yana narkewa a cikin ruwa. Waliktilati bihi, da rashin cakuɗuwa da shi. Fa huwa yantakilu min alyadi, to shi sabulin sai ya fita daga hannu ila sabulin zuwa ga sabulu. Fir ragawati, a cikin kumfa. Ragawa ko rigawa ko ruguwa, rawun din musallas ne. Musallasa ce rawun din. Allati taraha, wacce kake ganin ta awalan farko, nazifatan mai tsafta. thumma tattasikhu bidalkil yadaini, sannan sai ta daudantu ta hanyar cakuɗa hannayen nan guda biyu, alwahida bil ukhra, ta hanyar cakuɗa ɗayan hannayen nan da ɗaya, wa hadhihi ragwatul wasikha, wacan nan kumfan mai dauda, tazulu bil ma'i, zata tana gushewa da ruwa, fatanzufu liyad, sai ta rinka tsaftace hannu. Wa kad yu'awwadu min az-zayti ash-shaham, lalle za a iya musanya wannan zaiti din da kake, za a kawo, za a iya kawo shaham wanda ke shi ma mai ne, au dasam ko kuma au duhun ko kuma duhun, shi ma mai ne wanda yake daskarare, ma imma atihi, tare da narkar da shi, wa idafati zawi suda, tare da zuba mishi narkakken suda ilaihi, zuwa gare shi, wa huwa yagali alhanin yana tafasa, thumma yu'malu sabun, daga nan sai a yi sabulu da shi minhu, bi tariqati allati dhakartu halaka, ta hanyar nan da na kawo maka ita, wa alam anna ajwadus sabun, ka sani sabulu mafi kyau, kun san me sana'an sabulu, ana ce mai sabuni ko mai sirri sabulu, ma kanat kamiyatul ma'i fihi kalila, wa alam ka sani anna ajwadus sabun, sabulu mafi kyau, ma kanat kamiyatul ma'i, shine wanda yawan ruwan a cikin fihi, cikin sa kaliya ta kasance kadan, kamiya shine quantity, walidhalika yambagi, dan haka ne ya kamata, an yushara sabun sulban, a tsayi sabulu yana busasshe, jaf sulban mai tsauri, wata a sai sabulu mai karfi, jafan kuma busasshe, walamma kana min almuhaqqaq, kasancewan yana daga cikin abin da aka tabbatar, annas sabun, shi sabulu yana halu fil ma'ina, narkewa ne a cikin ruwa, wajaba idan Allah ya tarka fihi, saboda haka ya wajaba kar a bar sabulu a cikin ruwan, ba da istimali, bayan an yi aiki da shi, wa yusna'u sabun fi jumla mudinin, ana sana'ar da sabulu a birane da yawa, fil qutul misri, a yankunan misra, kal iskandariya, kamar iskandariya ana yin sabulu, wa zakazik, da zakazik, wa gairihi, ma da makamancin su, bari mu dan dauki wannan, al-aranibu, arnab, jam'in arnab ko zomo, aranib shine jam'i, arnabun shi ma yuzakkaru bi annas, hadha arnabun, hadhihi arnabun, arnabun yuz'aru, yana firgita, asrabun shine jam'in sirbu ko sarbu, shine garke, tali'a shine bulluwa, safaka yayi tafi, kunga wani abokina ya karanta Islamic Studies IFCE, Islamic Studies Arabic ne ko Islamic Studies Hausa ne INCE, shi kenan sai aka tura shi alhudu teaching practice, shi kenan bayan tura shi alhudu teaching practice, sai wata rana sai ga supervisor ya zo, hankalin shi da yana ta tashi, to sai ya ga an turo mishi wata kidahu ma wacce take krista ce, bayan turo mishi ita sai ya ce ma yaran, to duk wanda ya yi min abin da ya sa na faɗi, to zan buge shi, amma yanzu abin da nake so ni duk wani abin da ya shafi larabci ku sako min, shikenan sai ya rubuta alfa'il, bayan ta shigo sana cikin, yana cikin darasi ajin tsit, ita kuma ta je zauna baya, shikenan sai ta ce mishi, ai sai yana cikin darasi, sai wani ya tashi, wani daga cikin dalibi ya daga hannu ya ce na'am, bayan ya miƙe sai ya ce ya sheikh masmi a kaifa usalli, kaifa usalli, bai ce mishi ba, sai malamin ya ce mishi saffu lahu saffu lahu, sai ka ji aji rap 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 rap, ya tabawa safu lahu ba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, safu lahu, akai ta tabawa, akai ta tabawa, bayan ya gama shikenan, wai banda abin da ka dubi contradiction itrabat, ana fa fa'il ne fa subject wanda yake da yake, amma wai wani yare ya ce kai ba usalli, shikenan sai wani yaro, ko bayan wani lokaci sai ya daga hannu, malamai ce na'am ya tashi sai ce ya shay masmi yace jamilu jidda jamilu jidda safulahu safulahu aka shiga tafa maza tafa wasa to bayan malamin ta gama su babar zadin tana fitowa waje sai ta kira malamin ta ce very good you are the best teacher I ever met you are the best teacher I ever met yake da bayan ya gama mun labarin sai ce to ai ni kai nike madariya sai ce ni goma nan sai ni ce eh sai ni ce me kake nifi da safulahu sai ce ku tafa mishi dan ce ai ka ce ai mai safu safu kenan in zaka ce ai mai a tafa masa kace safi kulahu yace inna lillahi Allah jikan malam bawa yace to ai da daga bawa ne yazo ne ja ai da ana na ci ubana kalman ce da muka zo kan safulu safaka sai ne tunan ta kafizu kana yin tsalle daga kafarsa ya kafizu ko muttaki'a tana mai dogaro ko jingina al-khalfiyatani wadanda suke sashin baya shine al-khalfiyatani ibnu awai shine kinayan zumu ko kuma ibnu irs Zainab ma ajmal hadhar annab Zainab sai ta kalli zumu ta ce kai ba abin da yake wannan zumun sha'awa watan ba abin da yake shi kyau sai Aisha ta ce arahu ya qurbu minki naga yana matsuwa ne wajenki ya Zainab yake Zainab ka annahu ya arifuki kaman ya sanki fa inni a'lamu annal arnab la ya'munu ala nafsihi minan nasi dan ni na san zumu bai amintuwa ga kansa yayin da yake kusa da mutane wa huwa shadidul jubni yana da tsananin tsoro yuz'aru yana firgita min akalli haraka da mafi kankantan harka motsi sai ya firgice sai Zainab ta ce na'am eh ko ya arifuni ai ya sanni wa kathiran ma ya akul birsim da yawa yakan ci birsim wal hashish da ciyawa min yadi daga hannuna wa idha waqafti sakitatan amma idan kika tsaya kika shiru ra'aiti asharatin min al aranib zaki ga goman waɗannan zumayen ta kharuju min al-hujrati suna fitowa daga rami al-mujawira laha wanda take kusa da waɗannan wancan rami din sai Aisha ta ce linaskut idan to mu shiru muna hatta nara adadan kathiran min hasimun hasimun ga adadi masu yawa daga cikin su wala hasanu an nakifa amma mafi kyau shine mu tsaya bu ala budin anisa likai la tuzara minna saboda kada su firgita dalilin ganin mu Zainab sai ce ha hiya zi takhruju asraban ga sanan suna fitowa garke jama'a fa ka annaha kanat tursilul aranib al awwal tali'atan laha ke kya ce suna aiko zomu guda ɗaya ne ya zo ya leka kun gane ko ya ga yaya waje ba komai in ya ga ba komai shikenan sai musu wani signing ta yadda su kuma sai su biyo Aisha sai su biyo bayan sa sai Aisha ta ce safiki ya Zainabu kitafa yi tafi yake Zainabu litanziriha ta jiridan ki ganta tana gudu ila hujjarta zuwa ga ramukanta mazuratan suna masu tana mai firgicewa Zainabu sai zama ta ce ma ajmal jariha kai ba abin da ya kai gudun ta kyau hal taraina ya Aisha ya ki Aisha kina ganin kai fa takafizu suna yin tsalle yanda take yin tsallen muttaki'atan ala arjuliha suna mai dogaro akan kafafuwan su al-khalfiya na baya wata thibu suna yin tsalle wa thabatin wasi'a tsalle masu tsawo Aisha sai ta ce na'am eh wa alamu anna rijlal arnabi al-khalfiyataini tawilatani rijlayil annam ina san cewa ko kuma na san lalle kafafun zumu na baya suna da tsawo wadhalika yumkinuhu aljari bi sur'atin qafsan hakan kuwa saboda ya iya yiwa masa ne daka tsalle da sauri watan ya iya yin gudu da sauri ta hanyar tsalle liyaharuba min ibni awai afwan liyaharuba min ibni awai dan ya gudun ma ibni awai kaman su dila wa thalib da dila ibni awai kirkeci wa thalib da dila wa bin irs da dabbobi ne dangin su haka din su gudun wadannan dabbobi wa gairi ha da makamancin su min al-hushil lati tasiduha daga cikin dabbobin da suke farautan su so insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi hilatul ankabut insha Allah to abinda Allah ya ba mu iko muke dide Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk